game da fafatawa da ake a wasannin nahiyar Turai wato UEFA Nations League na shekara 2018 wanda aka fara shi a wannan shekara. Kasar Romania sun tashi Changeros babu ci da Serbia. Faro Iceland kuwa sun tashi 1-1 da Kosovo. Russia ta doke Turkiya da kwallo biyu da nema. Kasar Poland ta sha kashi a hannun Italy da kwallo ɗaya mai ban haushi. Har ila Israel ta samu nasara akan Albania da kwallo biyu da nema. Lithuania kuwa ta sha kashi ne a hannun Montenegro da kwallo 4-1. A yau Spain suna tare da kasar England misalin ƙarfe 7 saura kwata na yammaci a gogon Nigeria, Niger kamar da kasar Chad. Kasar Iceland kuwa za su farje gumi ne da Switzerland. Finland suna tare da kasar Greece. Idan muka leka can kasar Faransa kuwa ɗan wasan kasar Faransa ne da ke takale da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Laurent Koscielny ya ajiye takalmin buga wasansa na ƙasa da ƙasa bayan da ya gaza samun damar halartar gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka yi a can kasar Rasha wanda kasar Faransa ta samu nasarar lashewa a shekara 2018 ɗin nan. Ɗan wasan Koscielny mai shekaru 33 da haihuwa ya yi matukar sa ransa wajen halartar gasar cin kofin duniya amma aka cire sunansa daga tawagar ɗan wasan ƙasar Faransa ƙarƙashin jagoranci mai horas da ita Didier Deschamps sakamakon raunin da yake fama da shi a ƙafarsa. Bayan haka ɗan wasan ya bayyana ɓacin ransa sosai na rashin kasancewarsa cikin tawagar Faransa wacce ta lashe kofin na duniya, inda ya ƙara da cewa hakan ya fi bakanta masa rai fiye da raunin da yake fama da shi. Koscielny ya soki kocin Deschamps kan yadda ya yi watsi da shi na halin ko in kula a yayin da yake fama da jinyar, inda ya ce sau ɗaya kacal kocin ya kira shi wayar tarho don ya taya shi murnar bikin zagayowar ranar haihuwarsa a watan Satumban da ta gabata. Koscielny ya ce ba ma Deschamps kawai ba, akwai mutane da dama wanda lokacin da yake fama da raunin suka yi watsi da lamarinsa. Ya ce ya lura da cewa hakan jama'a suke, kana cikin koshin lafiya to za ka samu abokai da yawa, amma idan wasu rauni suka same ka to za ka ga akasin haka inda mutane za su kaurace maka a lokacin. Ɗan wasan ya buga wasanni 51 wa ƙasarsa ta Faransa. A wasan da ya buga na ƙarshe shine wasan da ƙasar Faransa ta lallasa Rasha da kwallo 3-1 a watan Maris. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.